الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. بياك يومنا رانا الربا شاترا ko 20 ga watan Shawwal a hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1444 wanda ya muwafaka da 10 ga watan 5 shekara ta 2023 miladiya haihuwar Annabi Isa da Maryam alaihi salam. Zamu ci gaba da karatu daga littafin الوسائل المتقبلة وكما تخميس الوسائل المتقبلة عندك بسني دا شرينية ومن سيا الشافي نهم سن دا بكوي يوزا متاشي شافي نهم سن دا تقوس وانا ندرسي نا الشرين دا تركينن wanda al-fazazi yake cewa laqad khaba man raddathu kaffu samahihi wada'a salahun kharijun an salahihi faman hada anhu fayasu min falahihi dawa'i tuqa majmu'atun fi imtidahihi ولملا وخير العالمين محمد ألا فاقبلوا مني نصيحة مرشدي يصيخ إلى إرشادها كل مهتدي إذا شئتم أن تحرزوا الفوز في قدي ذروا كل شغل لامتداح محمد فذلك منحل للنجاة ومأخذ له الحق يدرى والمزية تعلم نبي الهدى المسرى به والمكلم محبته فوز كبير ومغنم ذمام محبيه ذمام مكرم فدونكم نهج السعادة فاحتزوا. الفزازي يتشي لقد تبس حقيقة خاب يا تابي يا هسارة من ونندا كف تافن هن سماحه kyautar Annabi sallallahu alaihi wasallam raddatu wato man raddatu kenan wanda tafin kyautar hannun Annabi sallallahu alaihi wasallama ta mayar da shi ma'ana bata karbe shi ba ta yi masa baiwa ba to wannan ya tabi bi ma'ana duk wanda bai samu alkhairin tafin hannun Annabi sallallahu alaihi wasallama ba to wannan yayi asara shine laqad khaba haqiqa yayi hasara ya tabe man wannan da kaffu samahihi tafin baiwar manzon Allah raddathu tan mayar da shi ma'ana bata karbe shi ba hannu biyu ballantana ta girma ma shi ta yi mai alkhairi sai ce wada'a haka kuma ya tozarta ya halaka salahun gyara gyara kowane iri ne to ya halaka ya lalace kharijun gyaran da yake ya fita an salahihi daga gyaran manzon Allah bana duk shiriyar da ba ta manzon Allah ba to ba a kiranta shiriya halaka ake kiranta duk gyaran da ba na manzon Allah ba a kira ne gyara barna ake kiransa faman duk wanda hada anhu ya karkata daga bin hanyar annabi sallallahu alaihi wasallama to wannan fai asu ku debi tsammani min falahihi daga samun rabonsa duk wanda kaga ya karkace daga bin hanyar annabi to kar ma kai mai tsammanin wai zai samu shiriyar annabi ba zai samu shiriyar annabi ba sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuma ba zai samu rabauta ba aga ba shi ba aljanna kenan dawa'i tuqa abubuwan da ke kira zuwa ga tsoron Allah majmu'atun ababin tattarawa ne fimti dahihi cikin yabansa duk mutumin da yake son ya ainihin samu tsoron Allah to ya zama mai yabo da kirari ga annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan ɗaya ne daga cikin dawa'i na attaqawa sai ce walimla walim don mila hakan ba zai faru ba alhali wa khairul alamina mafi alkhairin halittu gabaɗaya muhammadu shi ne annabi muhammad to kaga ba abin mamaki don ka yabe shi a ce ka samu tsoron Allah ala ku saurara faqabalu minni ku karɓa daga gare ni nasihata murshidi nasiha ta mai shiryarwa wato ku karbi nasiha ta mai shiryarwa daga gare ni ma'ana nasihar da nake muku to nasiha ce ta wanda ke son ku da shiriya to ku karbi wannan nasiha din sai ce kullu muhtadi duk wani mai neman shiriya yusihu yana yin saurare ila irshadi ha zuwa ga abinda wannan nasiha take shiryarwa ba zai yi banza da ita ba sai ce fazalika samun hakan kuma manhan hanya ce lin najati domin samun tsira to idza shi'tumu mun tsallake baiti idza shi'tumu in kun ga dama kuna so an tuhrizul fawza ku tattara babban rabo fi gadi a ranar gobe kiyama to zaru kulla shugulin ku yi watsi da duk wani shagali limtilahi muhammadin ku rike yabon manzon Allah inda abinda kuke nema babban rabo ranar tashin kiyama to duk wani shagali duk wasu a shiga lu ku yi watsi da su ku rike yabon manzon sallallahu alaihi wasallam fa zalika domin yabon manzon Allah manhan hanya ce lin najati ka wanda za ta kai zuwa ga samun tsira wa ma akhazu kuma ita ce ma abin riko ita ce abin da ya kamata mutum ya rika ba wani abu ba sai ce lahul haqu gaskiya ta tabbata ga manzo sallallahu alaihi wasallama yudura da ake saninta wal maziyatu da daraja ta ulama wanda ake sani da gaskiya da daraja to sun tabbata ga manzo sallallahu alaihi wasallam saboda haka nabiyul huda annabi ne na alhuda shiriya almusra bihi wanda an kai isra'i dashi subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa allazi barakana hawla to shine almusra daga asara ne almusra wanda aka yi isra'i da shi daga haram almasjid alharam zuwa ga almasjid alaqsa wal mukallam kuma shine wanda ake masa magana ai masa wahayi a ce mai kaza a ce mai kaza a ce mai kaza mahabbatuhu son manzo sallallahu alaihi wasallam fawzun babban rabo ne kabirun babba wa maganamun kuma riba ce ganiba ce wanda Allah ya sa yana kaunar annabi sallallahu alaihi wasallama fiye da kowa to wannan ya samu babban rabo haka ya samu babbar ganima sai ce zimamu muhibbihi alqawalin masoyansa zimamun alqawali ne mukarramu abin karramawa wanda ana girmama shi duk wanda ya so annabi sallallahu alaihi wasallama to yana da alqawali dalamuni na kusanci ga annabi sallallahu alaihi wasallama kuma yana da alqawalin samun nasara to wannan alqawali abin girmamawa ne ba a watsi da shi ba abu ne wanda ake tozartawa ba sai ya ce fadunakum ku karba ismu fi'ilin ne ma'anarsa khuzu ku karba fadunakum ku karba na hajjar sa'adati godabe na babban arziki fahatazu kuma ku yi koyi da shi shine godabin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya rayu a kansa sunnarsa da halayensa da dabi'unsa da ayyukansa to fata zu ku kwaikwaye shi ku bi sawun shi sai ce imamun ai huwa imamun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babban jagora ne babban jagora ne sai ce li ahlil ardi ga mutanen duniya baki daya ba wai iya larabawa ko kuma iya mutanen da ya rayu da su ba sai ce wadi'un israhum kuma manzon Allah yana dauke ma al'umma duk wani abin da ya musu nauyi ko ya zama musu wahala kamar yadda Allah ya ce wa yad'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim daga cikin sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce wa yad'u anhum israhum annabi yana dauke musu abubuwa masu nauyi masu wahala sai a yahe musu wal aghlal ai da abubuwa na maruruwa wanda suke kange wato bayi suke sa su cikin kunci allati kanat alaihim wanda ta kasance a kansu shine lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya samu yahudu da nasara akwai ibadu masu nauyi a kansu amma da manzo sallallahu alaihi wasallama ya zo sai aka samu sassauci aka samu sassauci da ga mutanen annabi Musa sallah 50 an ka dora musu ha gani sannan ba a yadda in kana mabin annabi Musa ba kai sallah ko ina in ba wurin da an ka shar'anta cewa nan za a sallah ba kamar masallatayin su in kuma najasa ta tabu suturaka to sai dai ka yanke iya inda ta taban nan to kaga ai wannan maruruwa ne to amma da annabi yazo duka sai aka ajiye wayannan abubuwa yasuquhum annabi yana gargada su lil birr zuwa ga aikin da'a fi kulli amrihim a cikin duk wani al'amari nasu sallallahu alaihi wasallam wa yashfa'u fihim kuma annabi yana ceto a cikin su inda lokacin da shiddati zu'urihim wato suka shiga cikin tsananin tsoro shine ranar gobe kiyama a lokacin ash-shafa'atul uzma to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai cece su zurahu wato farfajiyar annabi sallallahu alaihi wasallama ko kace filin sa mani'un mai bada kariya ne zaka ga duk wanda ya shigo farfajiyar Annabi sallallahu alaihi wasallama to zai samu kariya amma dai ana nufin ko ta addini ko ko ta hissi yanzu misali wanda ba musulmi ba yana abubuwa marasa kyau yana shigowa addinin da Annabi Muhammad ya zo da shi shine musulunci to sai duk wayannan abubuwa sai ayahi mai su saboda mi al-islamu yajibu ma qablahu musulunci yana roshe duk wani abu wanda akai kafin sa wanda ba daidai ba to koda mutun yayi wani abu kila ya kamata a kashe shi ko a daure shi ko a ci mutuncin sa to yana shiga musulunci yayi firi to yana yiwa ya zama zurahu din farfaje tashi yana yiwa ai al-islam allazi jaa bihi musuluncin da yazo da shi ko kuma a'a zurahu ana nufin farfajiyar sa ta al-hissi ta al-hissi ko kafiri kake in ka zo wurin Annabi sallallahu alaihi wasallama ai ba a taba ka ba a cila saka a ce dole sai ka musulunta balma musulunci ya bada dama a addinin Annabi sallallahu alaihi wasallama kafiri yana iya neman abin nan aminci yazo ya karance yadda musuluncin naku yake in yaji ya mai ya karba in bai mai bai ta hayati wa in ahadun min al-mushriki nastajaraka fa ajruhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighuhu ma amana to kaga in ba musulunci ba ina zaka samu wannan kawai kila kamar yace to zai zo garin kuma yana son ku bashi aminci ku bashi wurin zama ya zauna amma shi ba wai zai zo ne ya karbi musulunci kai tsaye ba a'a zai zo ne ya ga ya kuke rayuwa ya kuke gudanar da musuluncin daga baya in ya ji ya gamsu ya karba in bai gamsu ba ya bar muku kayan ku ta hayati Allah ya ce ba laifi ai haka ka gani tare da yana iya yiwa ya zo da munafurci ya dauki asararu sirruka na musulmi ya tafi da su amma duk da haka sai Allah ya ce ku dogara ga Allah kawai haje muddin dai ba wani abu ya bayyana daga gare shi ba na al-khiyana sai ya kyale shi sai aiki da zahiri sace fal ibadu bayi halittu bayi na Allah bi asrihim gaba dayan su ai bi ajma'ihim gaba dayan su luwazu ga can karshe kasa luwazu masu neman malaba ne yawmal qiyamata ranar tashin qiyama bi afya'ihi karkashin inuwoyin sa jam'u fa'in alfai'u shine inuwa ba'ad az-zawal daga rana ta karkata to duk inuwar da kake gani kamar yanzu har zuwa faduwar rana sunanta alfai'u ita kuma ita inuwar da za ta fito ba'ad tulu'i ash-shamsi ila az-zawal ita ake kira da az-zillu ko az-zilal da jam'i to dukkanin su ya za su nemi fakewa da inuwoyin Annabi sallallahu alaihi wasallama yana ishara zuwa ga neman ceto da za a yi a wannan lokaci sallallahu alaihi wasallama sai ce ra'a ya kiyaye kullu dukkan ma hadda abin da ya iyakance al-ilahu Allah duk abinda Allah ya samu iyaka Allah ya ce ka tsallaka layin to manzo Allah ya tsare shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa ma'ada annabi bai taba ketare wata iyaka ta Allah wadda Allah ya ce kar a ƙetare ta ba saboda tsananin da'a wa qadal wara manzon Allah ya jagoranci halittu bil azmi da ƙarfin niyya ko kace himma wal hazmi da ƙarfin niyya lil huda ya jagorance su zuwa ga gurbi na shari'a shine hanyar da zata kai zuwa aljanna jamilul muhayya annabi mai kyan fuska ne alwajhu shi ake kira da almuhayya magana da Hausa ana kiran fuska magana jamilul muhayya mai kyan fuska ne basitul kaffi mai shimfiɗa tafin hannunsa ne bil jada da baiwa ko kyauta ko alkhairi shine aljada zaliqu husamil ba'si annabi zaliqu mai kaifin husami takobin alba'si yaki ne duk wanda ya nuna shi ba zai musulunta ba kuma zai ci mutuncin musulunci to takobin annabi mai kaifi ne a kansa dan tunda haƙƙin Allah ne kuma babu wani mujamala hami yadin nada annabi mai kwarara shine hami mai kwarara yadin nada hannun kyauta ko baiwa annada asalinsa shine damshi kamar raba ni imami sanyi haka to shi yake kira da annada to annabi sallallahu alaihi wasallama mai kwaranya hannun kyauta ni ma'ana ba marwaci bane duk wanda haka ya zama marwaci to ba da sunnar annabi yake koyi ba dabi'a sai ta kuma ba musulunci ba cikin musulunci ya karance ta ba sai ya ce falillahi a yu'ti falillahi yu'ti manzon Allah yana bayar da kyauta falillahi don Allah shi ba yana baka kyauta don ka yabe shi ba yana baka sadaka don ka ji dadi ko wani abu da sauransa ba a'a shi duk abin da zai bayar to falillahi au ko kuma waya akhuzu annabi yana karba fillahi don Allah ma'ana cikin haƙƙin Allah in kaga annabi ya karbi wani abu gare ka to haƙƙin Allah ne kila zakka kaga haƙƙin Allah ne ko an kamo ka baka musulunta ba ka ki musulunta kace kai ka yadda ka ci gaba da zama bawa ko kuma zaka fanshi kanka daga baya sai ka bayar kaga haƙƙin Allah ne ko an yaki an samu ganima kaga wannan duka fillahi ne to shine au fillahi wannan ana kiran sa da allaf wan nasharu al murattab a ilimin balaga a faɗi abubuwa daban-daban sannan kowanne daga baya a kawo mai abinda zai koma zuwa gare shi yu'ti yana komawa ga falillahi na farko ya'khuzu yana komawa ga fillahi to suna da bambanci falillahi an ce falillahi shine kai abu don Allah don neman yarda Allah fillahi kuma kai abu wanda ya shafi haƙƙin Allah wato abu ne asali kai kamar wakili ne Allah ya dora kai ce kai abu abaihu to ga nasihar da zai zan maka mallai ya ce kai mu manzon Allah da'a domin fa inna shamsa kaga dai rana jaratta gudana ta yi gudu fi dauhi wajen yi mai biyayya to in rana tawa annabi biyayya kaga min babu aula kai ko ba gaba min babu aula kai wa qad haqiqa aqbalat rana ta fuskanto na hawal gurubi katarnin yamma ma'ana bangaren yamma tana dabda ta fadi sai annabi ya ce mata ta dawo fa adabarat kuma sai ta dawo baya sai da annabi ya gama bukatar sa sannan sai ta fadi shine yana ishara zuwa ga abin da ya faru lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya nemi rana ta tsaya har dan gudanar da wani al'amari ko na yaki ko sulhu ko abin da ya kama da wannan kuma sai ranar ta tsaya tsaf ta daina tafiya sai da ya gama abin da yake sai ta ci gaba to in rana na yin haka don biyayya ga annabi min babu aula kai to shi yasa in kaga mutun na wasa da sunnar annabi to ka tausaya masa ko dai jahilci ko san zuciya sai ce kai walau da a ce talaba annabi ya nemi at-takwira hasken nata ma ya shafi min ha daga ranan nan ta kawwarat da ko ta shafi hasken da kanta inda wai annabi lokacin hasken nema nata yace baya bukata to umanni dai zai bata kuma sai ta shafi tare da izinin Allah wannan dukan mu'jiza ce zuka'un kololon rana ko dan rana shi ake kira da zuka'u yace a ba'at tayi da'a amra ba amru bane amrahu ga umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya kalli kololon ranan yace ya dawo baya fataqa haqarat sai ku kololon nan na rana ya dinga dawowa baya baya anil garbi daga barin yamma na hawa sharqi ya dawo yana komawa zuwa gabas kasami kai kamar kibiya yanfuzu da ake halba shi kaga ba abin da zai tare shi kana halba kibiya to zaka ga pipt ta balle ko to ai haka rana ta dawo a guje ta dawo gabas duka dan da'a da biyayya da shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama to Allah ya sa mu gani an ce lokacin ranar tana dab da ta fadi ne kuma ga haiba a sallaci sallar la'asar ba sai ba ta ubudi cikar ta fadi saboda baya sun yi rankon sallah ta ko tsaya tsab sai da ya gama bukatoci ne ya gama sallar da yake da sauran abubuwa sannan sai ta je ta fadi to wannan yana cikin mu'jizatu na shi annabi sallallahu alaihi wasallam duk guda ne yayi ko ci haka an ka faɗa yi aka ce da ta dawo ta tsaya in ta ci gaba da tafiya kaga ai za ta yawo za ta koma inda ta hito kenan kamar ba Bahaushe ba kamar yanzu aka ce rana ta koma in ta koma kaga gabas to kaga za a sake koma safiya kenan to ba haka ake nufi ba to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته